shekara ga watan Afrilu na shekara 2018 za mu kawo muku irin wayanar da aka toya a fagen league na nahiyoyin Turai na kasashe daban-daban, inda za mu fara da kasar Ingila. A kasar Ingila a ranar Asabar a fafata a gasar Premier League mako na 33 na kungiyar kwallon kafa ta Everton suka tashi can jaras babu ci tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool. Stoke City kuwa ta sha kashi a hannun Tottenham ne da kwallo 2-1. Kungiyar kwallon kafa ta Leicester City bata da dadi ba a hannun Newcastle United da kwallo 2-1. Watford ita ma bata da dadi ba a hannun Burnley da kwallo 2-1. Kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth kuwa ta tashi can jaras 2-2 tsakanin ta da Crystal Palace. Brighton and Hove Albion ko sun sulhunta 1-1 tsakanin su da Huddersfield Town. West Bromwich ta tashi 1-1 tsakanin ta da Swansea City. Manchester City ta sha kashi a hannun takwaranta Manchester United da kwallo 3-2. A ranar Lahadi ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta doke Southampton da kwallo 3-2. Chelsea ta tashi 1-1 tsakanin ta da West Ham. Idan muka lega La Liga na kasar Spain kuwa mako na 31 a ranar Asabar ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Alaves ta samu nasara kan Getafe da kwallo 2 da nema. Celta Vigo kuwa ta lallasa Sevilla ne da kwallaye 4 da nema. Kungiyar kwallon kafa ta Real Betis ta samu nasara kan Eibar da kwallo 2 da nema. Kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kuwa ta lallasa Leganes ne da kwallo 3-1. A ranar Lahadi Levante ta samu nasara kan Las Palmas da kwallo 2-1. Real Madrid kuwa sun tashi can jaras 1-1 da Atletico Madrid. Sai Real Sociedad wanda ta lallasa Girona da kwallo 5 da nema. Kungiyar kwallon kafa ta Valencia kuwa ta samu nasara kan Espanyol ne da kwallo 1 mai ban haushi. A yau za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Real ta Villarreal da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao da misalin karfe 8. Idan muka leka Jamus Bundesliga wasan mako na 29 a ranar Asabar ta gabata FC Augsburg kuwa sun sha kashi a hannun Bayern Munich da kwallo 4 da nema. Sai kungiyar kwallon kafa ta Borussia Mönchengladbach wanda ta samu nasara kan Hertha Berlin da kwallo 2-1. Kungiyar kwallon kafa ta Freiburg kuwa ta sha kashi a hannun Wolfsburg da kwallo 2 da nema. Kolin sun tashi 1-1 tsakanin su da Mainz 05 sai Hannover 96 ta samu nasara kan Schalke 04 da kwallo 3-2. Kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund a ranar Lahadi ta samu nasara kan Stuttgart kwallo 2-3 da nema. Sai kungiyar kwallon kafa ta Frankfurt wanda suka tashi 1-1 da Hoffenheim. A yau RB Leipzig za ta karbi bakuncin Bayer Leverkusen. A Ligue 1 na kasar Faransa mako na 33 a ranar Asabar Monaco ta samu nasara kan Nantes da kwallo 2-1. Toulouse a gida ta sha kashi a hannun Dijon da kwallo 1 mai ban haushi. Sai an ga wanda ta tashi 1-1 tsakanin ta da kungiyar kwallon kafa ta Strasbourg. Girondins kuwa ta tashi 2-1 ne inda ta doke Lille da kwallo 2-1. Amiens ta samu nasara kan Caen da kwallo 3 da nema. Sai kungiyar kwallon kafa ta Guingamp wanda suka doke kungiyar kwallon kafa ta Toulouse da kwallo 4 da nema. A ranar Lahadi kuwa Nantes ta tashi 1-1 da Rennes. Sai kungiyar kwallon kafa ta Mainz ta sha kashi a hannun Lyon da kwallo 5 da nema. Marseille sun sulhunta babu ci tsakanin su da Montpellier. Idan muka dawo tarayyar Nigeria a Nigerian Professional Football League na shekara 2017 zuwa 2018 mako na 16 a Algeria Lahadi, Yobe Stars sun tashi kuma sun doke kungiyar kwallon kafa ta Goran da kwallo 1 mai ban haushi. Ne zata na da gida ta samu nazara kan Ino Goran da Ivan Mokko ta doke Sunshine da kwallo 3-1. Wiki Suarez a gida sun yi 1-1 tsakanin su da Canofilas. Yobe Stars ta samu nasara kan El Karim da kwallo 1 mai ban haushi. Hatland ko sun sulhunta babu ci tsakanin su da Abia Wales. Katsina United ta samu nasara kan Rivers da kwallo 2-1. An daga wasannin tsakanin Kwara United da Plateau United da ku da tsakanin Akwa United da Plateau United da wasan da Kwara za su yi da Eyimba da kuma wanda Mountain of Fire Americans na Nasarawa za su yi da Nasarawa sakamakon kungiyoyi daga cikinsu sun buga gasan cin kofin zakarun nahiyar Africa Cup Confederation. Da muka leka filin sai da sayarwa kuwa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool tana harin sayan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Fellaini na shekara 30 da haihuwa, wanda yanzu haka Monaco da PSG suka nuna sha'awar kansu ganin dan wasan zai karkare kontrakin sa a karshen kakan wasan. Wannan kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta ce za ta sabunta kontrakin yan wasan ta Frank Ribery mai shekaru 35 da Arjen Robben mai shekara 34 da haihuwa, wanda kontrakin su kuma zai kare Manchester United. Manchester United tana duba yiwuwar ba da yan wasanninta guda biyu, Paul Pogba da Anthony Martial, wanda dukansu yan kasan Faransa ne, wa kungiyar kwallon kafa ta PSG dan dauko dan wasan PSG ne. Ma kungiyar kwallon kafa ta PSG kuwa tana sha'awar ganin ta dauko dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Mohamed Salah dan shekara 25 da haihuwa da ya dawo kungiyar da taka leda. Iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin yoyo ya huta lafiya.